Assalamu alaikum. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fuki
tare da ni Amina Buhari Auna.
Masu sauraro kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Inda a yau 18 ga watan Satumba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan fitacciyar mai kira tukwanan kasa wato Ladi Kwali. Amma dai kafin mu kai ga ita, shin me Bahaushe yake cewa akan tukwane?
Shi da Bahaushe yake cewa Allah da mutane na tukwane, tukwane na fashewa. Don sun fashe a rufe shi. Kaga wannan maganganu ne na azanci da aka same su adabi kuma suka shafi tukunya.
Wake bayan
to ke kin san ko waye a bayan
haba Zara a jihar Niger da ni sai kin tambaya Ladi Kwali
haka ne fa akwai hotanta tana kwaballaka to mun ji yar jihar Niger
to jama'a kamar da yadda Zara ta bayyana a farkon shirin yau zamu kawo muku takaitaccen tarihin Hajiya Ladi Kwali
sannan wakilin sashen Hausa a Kaduna ya samu tattaunawa da masanin al'adun gargajiya na Hausawa domin jin muhimmancin tukwane a al'adar Malam Bahaushe duk da cewa Ladi Kwali asalin kabilar Gwarawa ce
sannan muna tafa da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook sai ku janyo akwatin radio ku kusa ku saurari shirin yau da gobe
masu sauraro za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce me kuka sani akan Ladi Kwali ga kuma yadda kuka amsa mana
sauraron mu amsar mu ta farko a yau ta din gwiwa ce daga wurin Ma'awiya Musa Musawa tare da Husaini Mika Rijau inda suka ce gaskiya mu dai ba mu san komai ba dangane da Ladi Kwali ko da muka tashi mun ji ana labarin ta akan aikin da ta yi wa ƙasa ta Najeriya muna fatan alkhairi
sai amsar haɗin gwiwa daga Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga da kuma Shitu Aliyu gidan Abba da Muhammad Sani Darazau da Musa Usman Balarafa inda suka ce yau da gobe ikon Allah to mu dai abinda muka sani dangane da Ladi Kwali shine hakuri da kuma jarinta da kuma kasuwanci sannan da kuma kawo sauyi a yankunan mu na arewa da kuma dukufa wajen kare mutuncin mu da al'adun da muke da
to sai kuma amsar Adam Aliyu As-Salafi Al-Kanuraini daga gurum cikin jihar Plateau Allah sa na faɗi sunanka daidai inda yace assalamu yau da gobe da farko ina muku fatan alkhairi to yau dai ba ni da abin faɗa akan wannan maudu'in da kuka kawo mana abin da ya dace da ni shine na sakale akwatin radio na aka faɗa na saurari abin da za ku faɗa domin ni ma na ƙaro
injiniya Isa Saddam daga jihar Kebbi inda yace salam VOA Hausa yau da gobe to gaskiya ni abin da na sani game da Ladi Kwali shine na san da cewa ta kafa tarihi wajen gine-ginen tukwanan ƙasa irin na Canduri
To shi kuma Sani mai lange-lange ya wuri cewa yayi Ladu Kwali wata jaruma ce da ta shahara wajen sarrafa kasa tana yin tukwane da sauran abubuwa makamantan haka.
Shi kuma Rabi'u Nuhu na Bukka yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Tabbas tarihi ya nuna cewa Ladu Kwali macece jajirtacciya wajen neman na kanta musamman wajen sana'ar tukwane. Ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah.
To daga basani kuma sai amsar Abdul Muhammad Dumjiya ne jar daga jihar Damagaram inda yace salam yau da gobe ni dai iya abinda na sani game da Ladu Kwali shine ta kasance mai sarrafa tukunya ta kasa da kuma wasu abubuwa na da tarihi ba zai iya mantawa da su ba. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Iliyasu Ibrahim KD dan Bushiya daga jihar Kaduna yace salam yau da gobe ikon Allah. Ni dai gaskiya babu abinda na sani akan Ladu Kwali kamar cewa ita yar kasuwa ce kuma yar gwagwarmaya ce. Ku tashi lafiya.
Sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa inda yace to gaskiya ni kan ban san komai daga Ladu Kwali ba, amma wasu suna cewa ita ta fara yin tukunyar ƙasa a Najeriya. Amma dai zamu kasance tare da wannan shirin na yau da gobe domin jin tarihin Ladu Kwali. To masu sauraro, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Madalla masu sauraron mu, yanzu kuma za mu leka jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya samu tattaunawa da masani akan al'adun gargajiyar Hausawa Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan inda ya fayyace mana muhimmancin tukwanen kasa.
Sunana Dr. Ma'azu Sa'adu Kudan, jami'ar Suran Lamido da katin Hausa jihar Jigawa.
To Dr. me muhimmancin tukunyar kasa ko tukunyar yimbu a gurin al'adar Bahaushe ne?
To shi Bahaushe ya bi asali ne da aka ce asalin asali sa kare ci Allah, saboda ji shi dan adam da yimbu aka yi shi, don haka sai ya fahimci kuma magungunan da ke kunshi a kasa. To daga sai fara amfani da tukunyar kasa don al'amuran sa na yau da kullun. Tun daga abinci zamu dauki na farko, idan ka duba tukwane da ake tuwo da su kashi biyu, akwai babban tukunyar tuwo, akwai karamin tukunyar tuwo, sannan akwai kuma tukunyar miya kashi uku, akwai tallan miya, akwai kunduba mara wuya, akwai wanda ake kiranta banda talle, akwai ɗakura. Suna cikin tukwane miya. Sannan in muka koma wajen murhu, Bahaushe yana yin murhu na ƙasa da yiku, yana yin randa da ake aje ta ƙasa don tara ruwa. Sannan ba a zuwa rafi da randa, sai da ɗauki tulu a je a ɗebo ruwa a gudu. Sannan muka koma wajen kasko, masu ginin ƙasar tukunya suna ma Bahaushe kasko da kaskon ɗumi na jin ɗumi wuta, akwai kasko na wanke fuska, akwai kasko na yin jifa da allura, sannan akwai kasko na yin fitsari. Kamar yadda Bature ya kawo mana fo, to Bature ya tarar da Bahaushe yana da kaskon yin fitsari kafin in dare ya yi, don ba a san fita. Sannan in muka koma wajen kwatanniya, akwai kwatanniya da ake wankan jego da ita, akwai wanda ake haɗa juƙo na maganin tauri ko na farauta, sannan akwai ƙaramar kwatanniya wanda ake suyar gyaɗar kuli. In muka koma sai kuma tukunya babba wanda ake dafa ruwan jego na musamman, kuma da ita ake dafa kalwa da kuma ganda in za a sura. To kaga ashe tukunyar ƙasa gurin Bahaushe tana da muhimmanci ta kowace fuska. Sannan yana yin buta ta ƙasa wanda ake kiranta kula, akwai babba akwai ƙarama. Sannan kuma yana da tanda da tandairu da motsa gizimi cewa ana ce mata tanda, tandar waina. Kaga duk wani yana cikin ayyuka da masu ginin tukunyar ƙasa suke yi. Sannan duk bayan Bahaushe ya gama, sai kuma Allah ya kare shi ya rasu, da tukunyar ƙasan nan za a je a mai kabari a rufe shi. To kaga shi da Bahaushe ya ce Allah na mutane, mutane na tukwane, tukwane na fashewa, don sun fashe a rufe shi. Kaga wani maganganu ne na azanci da aka same su adabi kuma suka shafi tukunya. Sannan in muka dawo bayan tukunyar tuwo da ta miya da abun nan, sai ya duba madambaci. Idan za a yi dambu, ta kan ji shi kan tukunyar dambu daban take, tana da huje-huje wanda ake amfani da don a turara. Ka fahimta ni?
A turara
dambu. Ka fahimta? Saboda shi dambu a ba tsulma shi a ruwa. Akan sa shi ne, to wannan ita tukunyar dambu, ana tukunyar dambu ana kiranta madambaci, tana da huje-huje. To tulurin da ke ƙasan an sa ta a ruwa shi ke tasowa ya dafa dambu.
Wato shi dambu tun da ba da huwa ake mai irin ta shinkafa da za a hada ta da ruwa ba.
Madalla.
Sai aka mai tukunyar shi daban.
tukunyarsa daban. Ka fahimta? Saboda haka Bahaushe komai da ka sani ya tsara abin shi gwargwadon rayuwarsa da kuma gwargwadon yanayinsa.
To waɗannan tukwane doctor ana maganar ka ce ga tukunyar miya ga tukunyar tuwo da yawan mutane da muka fito da karkara mun san tukunyar miya amma tukunyar tuwo ma ita ma kanta ƙasa akwai tukunyar tuwo ta ƙasa?
Da ƙware ko akwai tukunyar tuwo kala biyu akwai babba akwai ƙarama. Amma yadda ita kanta tukunyar miyar take kasabi kamar yadda ga maka lokacin da Bahaushe fara hutsa da Bayarabe shi ne aka kawo mai tukunya a ilori. Zaka ji Bahaushe ya ce wane ya cika saurin fushi shi tukunya a ilori ne ya cika saurin tafasa. Saboda kaga tukunya a ilori ta fi yakura ta fi kunduba ka gane ko? Ta fi saurin tafasa.
To yaya bambancin su yake bambancin wajen yumbu ko taban da ake yin su ne koko a wajen yi ne dai ake rage musu kauri?
To akwai kamannu da kuma gashi da yake samu da kuma irin kasar da aka yi ta. Ka san bayan an yi da yumbu ana shafa mata wata jar kasa da take mata kwalliya. Yawa na fatan ka fahimta.
Eh to mu duba tulun nan dakta kai magana da tulu da tukunya.
Eh tulu da randa.
Yawa tulu da randa. Kowa shi ruwa sai an dibo shi a tulu kawo a kawo randa.
Eh wannan
sharadi. Ya mutane su gane.
Yawa shi tulu bakin sa karami ne. Kuma mulmulalle ne akan dauke shi da gammo a tafi da shi rafi ko rijiya a ɗebo ruwa. Sannan in an zo sai a juye mai randa shi sa muka koma adabin Bahaushe yake cewa randa na daka Allah ke baki ruwa.
Ashe dai tukwanan ƙasa na da tasiri a cikin rayuwar Malam Bahaushe.
Ni ma dai yau na ƙaru. Amma sai ya kasance kuma wacce ta yi face a sana'ar ƙera tukwane ta zama ɗan jihar Niger daga ƙabilar Gwarawa.
O Allah, yau dai Aminatu ba za mu ji sakat ba an ɗauko maganar ƴan Niger da ta yi face. Kar ki damu ke ma za ki yi face.
Dole in yi alfahari da ita ke kuwa.
To jama'a yanzu kuma sai jihar Niger inda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya jiyo mana takaitaccen tarihin Ladi Kwali daga wajen kwamishinan labarai na jihar Niger wato Alhaji Muhammad Sani Idris.
A Niger.
To insha Allah sunana Muhammad Sani Idris, kwamishinan yada labarai da tsare-tsare na jihar Niger insha Allah.
Na'am, wanda ya fito daga
masarautar Zazzau Sulaja.
Na'am.
Wanda aka fi sani da Abuja a da can insha Allah.
To abin da yasa nace wanda ya fito daga can wanda zaka ba mu tarihin ta kusan asalin ta ya nuna daga can take wato Ladi Kwali. Da farko a takeice wace ce Ladi Kwali?
Ladi Kwali wata mace ce wanda ke ta fito daga harshen da ake kira gwari ko kuma mu annan muke cewa bagi. Kaga in Bahaushe yace gwari yana da wata ma'ana daban amma ya su ainihin yaren shine bagi. Kamar yadda muka sani garin da aka sani da suna Sulaja a yau da can sunan garin nan Abuja kuma gari ne wanda ya asali saboda faruwan jihadi na Shehu Usman Dan Fodio wanda dalilin shi masarautar Zazzau dake wancan lokacin wanda ke sarauta a wannan lokacin ana kiran shi Jatau shi ne gangaro yazo aka kafa garin a wuraren 1804 ko kuma abin da ya gaba da haka lokacin da ake jihadin Shehu Usman Dan Fodio. To Kwali da ake ji daga sunan Hajiya Ladi Kwali yana daya daga cikin yankuna wanda suka hada suka yi Abuja masarautar Abuja na wannan lokacin. Lokacin muna da yankuna wanda suke da nasu hakiman daban-daban kamar yadda muka sani su Zazzagawa da suka zo suka sauka a inda garin Abuja ko Sulaja yake a yau. Sun zo sun tarar da wasu masu amfani da harsuna daban-daban. Mun akwai musamman sun tarar da mutane ire-iren Gwarawa wanda su suka fi yawa sannan muna da Kwarawa Hausawa, akwai kuma kananan harsuna da suka hada da irin su Gade da Basange da sauransu. To gwara wannan suna nan a yankuna daban-daban wanda suna da hakinci na daban-daban. To daga cikin wannan yankuna na gwarawa muna da irin su Kwali wanda a lokacin suna da nasu hakimin na Kwali, muna da Buhari wanda su ma suna da nasu hakincin na Buhari, sannan muna da wanda da ake kira Kan wanda shine Diko a yau, su ma suna da nasu. Sannan kuma akwai wasu gwarawa a nan da ya hada irin wurare su Izom da sauransu, duk dai kewayen garin da ake kira Suleja a yau. To ita Hajji Alhaji Kwali ta fito ne daga Kwali, daga bangaren Kwali. Ita yar Kwali ce wadda su mutanen Kwali sun tashi a wancan lokacin da wannan sana'a da ta zo har ta ga wuta ta suna a duniya akai, wato na wannan na ginin tukwane da dai sauransu. Duk lokacin da ka je za ka ga musamman matansu a lokacin a can wurin ba dauka sana'a bace wadda ta kowa da kowa, a sana'a ce kawai wadda mata aka basu da shi a gidaje, su ne suke yin tukwane wanda za a yi girke-girke da su, da tukwane manya wanda ake amfani da su a lokutan da Bahaushe ke kiran soranda, ana tara ruwa da dai sauransu. To ita Ladi Kwali da yake Allah ya ga dama cewa wannan shine dalilin tashinta a lokacin da take cikin wannan sana'a, lokacin da Turawan mulkin Malaka suka zo irin wuraren 1951, sai aka samu wani bature wanda ake kira Michael Kadu. Michael Kadu lokaci shi ma'aikaci ne karkashin gwamnatin su na Turawan mulkin Malaka, wato bature ne. To shi kuma bature ne wanda an dauke shi a matsayin abinda ake kira pottery officer, wato shine jami'i mai kula da wannan harka na tukwane da sauransu, kuma da daukan hotuna. To dalilin wannan ne ka san Turawa da Garamba da ya zaga ya shigo cikin Abuja, ya ga cewa ga wurin da ya dace, ya ga ga sana'o'i da ake yi, shi ya fara kafa wurin da ake kira a yau Ladi Kwali Pottery Center. To da ya zo wurin nan yake ta tunanin yadda za a yi a raya sana'ar. To daga nan ne ya dauko ita Hajiya Ladi Kwali, saboda tana sana'a kasan a lokacin da Kwali da cikin Sulejan duk kusan a haɗe, abu guda ne a haɗe ake. To ya ɗauko ta ya zo ya aje ta a wannan santan, ba wai ita kaɗai ba, akwai fitattu irin wadda ake kira Lami Toto, akwai irin su Ladi Ushafa, da amma ita ce dai kawai zakara a cikinsu, ita ce sunanta ya fita. Kuma wannan ya kasance ne saboda a cikinsu duk sauran kaman su ɗalibanta ne, suna koyo ne a ƙarƙashinta, ita ce jagorarsu. To da ya zo ya ɗauko ta ya aje ta a wannan center da ake kira Ladi Kwali Pottery Center, suka ci gaba da wannan harkan sana'a na ginin tukwane, wanda dalilin wannan wurin ya yi fice sosai, ba wai a cikin ƙasar Najeriya ba, a duniya gaba ɗaya. Wanda dalilin wannan ina jin misalin 1961 ko da biyu, gwamnatin Birtaniya ta ba ita Ladi Kwali girma, wato lambar yabo ta girma na musamman, wanda a lokacin ya sa ta fice a duniya, ana gayyatar ta zuwa kasashe daban-daban. Ta je ba ta yi karatun boko ba ita a rayuwarta,
ba ta yi karatun boko ba,
ta tashi ne kawai da wannan sana'a. Amma kaga dalilin sana'arta, ta zo ta yi fice har ta kera yan boko, saboda ta yi fice a duniya tana iya zuwa ta bada lacca. Lokacin irin laccan da take yi ba ta bayani da baki, akwai tana da interpreter wanda idan suka je wurare na Turawa shi ne zai rika bayani daki-daki ga abinda ita kawai abinda take yi shine gashi kawai a zahirance ita nata laccan yake. In ta zo za a debo laka ko a debo yumbu a zo a tara ta fara matakai daban-daban yadda take yi, yadda za ta gina tukwanenta, kowa ya gani a bayyane irin laccan da take yi kenan. Wanda ta dalilin wannan ina jin 1969 shine lokacin jami'a Ahmadu Bello dake Tazaria ta bata lamba na wato abinda ake kira honorary doctorate wato digirgir na girmamawa wanda kusan ita ce mace wadda ba yar boko ba a tarihi anan kusa wadda ta fara samun irin wannan lambar yabo to kuma haka tayi ta fafitika da min ita a lokacin bayan shi Kadu yazo yayi retire a 1965 sai zama madadin a kawo wani jami'i ya zama shine ke kula da wurin sai aka bar wurin kacokan a hannunta to ita ce ta zama jagora na wurin bata dai karatu ba amma lokacin aka samu mutane wanda su suka yi karatu su ne sakatarorinta su ne tana da ofishinta a wurin ga wurin harkan ita ce dai shugaba a wurin to dalilin haka yasa duk abubuwan da ake yi daga karshe bayan rasuwarta aka zo aka mai da wurin gaba daya aka sa mai suna Ladi Kwali Pottery Center saboda a rika tunawa da wannan jaruma wanda dalilin ta ta sa wurin yayi fice in Allah ya
shirin yau da gobe yanzu bari mu koma ga Mustafa da Alhaji Muhammad Sani domin jin sauran bayanan da zai bamu akan me kera tukwane wato Ladi Kwali
kamar ku kamishina bari mu yi da kai baya za ku tunda shekarun da aka haifi ita Ladi Kwali
eto mutane da ake ta kaddado wasu ake cewa an haife ta ne irin misalin 1920 wasu su ce da 21 dai abun ka san haihuwa irin na kauye a lokacin yana da wahala idan akan da iya ganewa ne kawai idan an alakanta da wani abu da ya faru a tarihi a lokacin ana tunanin kila abu kaza ya faru to ana tunanin a wannan shekaran aka yawwa aka haifi wani ko aka haifi wance ko dai sauransu to amma har yanzu babu tabbaci wanda zai iya yankewa kai tsaye ya ce ga shekara ta TV wanda aka haifi ita Hajiya Ladi Kwali
ko da yake ka riga ka fada bata yi karatu ba amma menene kuka binciko wanda yasa tukanin da take kerawa ko take ginawa yayi fice yafi na saura
ai ka san kowace sana'a zaka ga dole ne sai an samu gwani a ciki kowace irin sana'a kamar yadda ka san ko a fannin karatu inda zaka zuba dalibai a aji ka karantar da su abu guda to in suka zo mai maka da karatunka sai ka gane cewa akwai wanda shi ma ya kera ma saura to ita ma abin da ya faru kenan ita wato tsarin tukwanen da take ba wai yayi daban bane da irin tukwanen da su mutanen Kwali ke a lokacin amma sai Allah ya sa manata wani ya sa mata ita wani hazaka na musamman da wani kwarjini wanda ita tukwananta idan ta yi wurin yadda take kwaba lakan da wani sai ya kasance tukwananta gaba daya sun fi na kowa karfi yadda sauran aka sa a mota ana abin nan za su farfashe da sauri to ita nata saboda yadda ake kwaba lakan da kuma yadda take juya shi yadda yake riƙewa sosai sai nata yafi na kowane inganci shi yasa dalilin da yasa ta yi fice
sau da yawa za ka ga irin waɗannan mata da suka yi fice ta wasu ɓangarori sun dage wajen yaƙi da wani abu misali ko cizgunawa mata ko kuma matan su daina zaman banza da sauransu ta yi wani yunƙuri irin waɗannan abu
ai yunƙurin da ta yi ita na musamman shi ne hana zaman banza gaba ɗaya kuma babban dalilin da ya sa ta yi fice kenan ita kawai kullum ƙoƙarinta shi ne yadda za ta tattaro mata kawai su zama masu sana'a ko a ƙarƙashinta a lokacin na baka misalai irin wasu sunaye wanda suke to ta yi ta ƙoƙarin tara mata ta tabbatar tunda wannan sana'a Allah ya sa ya yi fice ta dalilinta to ya zama an haɓaka shi sosai kowa su kama abin da kyau a riƙe daidai gwargwado
to ya zuwa yanzu irin wannan sana'a ko da yake ba mu sani ba ko ana yi ko ba a yi ya yi fice a wurin amma akwai mata masu wanda suka ci gadonta a wannan
wuri har yanzu amma matsalar da aka samu shine santan a yanzu a santan da wuya ka samu mata masu yin tukwanin nan, amma in ka koma ƙauyukan Kwali da sauransu za ka ga har yanzu akwai mata masu wannan sana'a har gobe sana'ar da suke kenan, kuma za ka ga suna ci gaba sosai akan wannan sana'a. A da can an samu saki a fannin gwamnati wadda wannan santa an barta ta lalace ta sukurkuci, to amma muna gode ma Allah cikin yardan Allah wasu ƴan shekaru da suka wuce Allah ya kawo wani dalili, ka san kowane al'amari yana da dalili, aka dauki wani wanda ya fito daga wannan yanki, duk da cewa shi bai fito daga wannan yanki na Kwali ba, shi ma amma a masarautan Suleja ko kuma masarautan Abuja ya fito daga yankin Bwari, gwamnatin nan da muke ciki da aka zo a 2015 ko kuma 2015 aka dauke shi aka bashi minista, karamin minista na ma'aikatan ma'adinai da sauransu, to wanda ake kira Honorable Abubakar Bawa Buhari, to yana kan wannan kujera har aka zo babban ministan shi ya zo ya aje mukamin shi ya je takarar gwamnan jihar Ekiti, sai ya zama shi ne ke kulawa da ma'aikata gaba daya, to wannan dama da ya samu ya yi ta kokari ya ga ta yaya za a farfado da wannan wuri, sannan a tada tagomashin shi ya zama ya yi fice kusan fiye da irin nada, to yana kan wannan Allah ya taimaka ya samu dalili saboda jami'ai na bankin duniya sun yi alkawari cewa za su bada gudunmawa wanda ya tattara su aka je wurin nan aka ziyarci wurin aka fahimci hali yadda wurin ke ciki, sannan aka samu jami'ai na gwamnatin jiha aka yi ta zama da su don a ga yaya za a dauki matakai, wanda a halin da muke ciki gwamnatin jiha ta dauki matakai ta jihar Niger, saboda matsalar da aka shiga a baya shine gwamnatin da ta shude a baya har ta sai da wurin zuwa ga wani, to saboda muhimmancin wurin yanzu gwamnatin da muke kai karkashin jagorancin shi Honorable Dr. Abubakar Sani Bello ta maida mawancan da kudaden shi ta sake karbo wurin ya dawo mallakin gwamnatin jiha, yanzu mallakin gwamnatin jihar Niger ne, wanda yanzu ana haɗa hannu tsakanin gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya da kuma bankin duniya, duk abubuwan da ya kamata a yi na tsare-tsare kusan an gama, har an bi an yi tunanin ina ne mutane suka yi kutse zuwa filaye da suka shafi wuraren, duk wannan matakan an dauka, yanzu muna jira ne kowane lokaci daga yanzu ita bankin duniya za ta fado a ci gaba da ayyuka gadan-gadan,
wato za mai da wurin kamar na zamani ne,
za mai da shi, za a zamanantar da shi don tunanin yanzu ya wuce na maganan tukwane kawai, ba wai tukwane bane kawai za a yi wai dan a'a akwai hadda ma'adinai na musamman irin yawwa na karkashin kasa wadda idan aka tattaro zai zama kaman wani wuri ne na musamman wanda ake iya zuwa a tantance in Allah ya
yarda. Ba ruku mishina me za a ce ita Ladi Kwali ta bari wanda yake abun koyi ne ga na baya.
Abin da ta bari shine dogaro ga kai, saboda kowane hali dan adam ya tsinci kanshi a kullun mutum ya kwana da fahimta cewa in har Allah ya riga ya halicce ka a duniya to akwai baiwa ta musamman, tana iya kasancewa baiwar nan tana boye ko kuma ta bayyana, to amma ya kamata kai kullun kasancewa da kwana da tunanin cewa akwai baiwa ta musamman da Allah ya maka a matsayin dan adam, kullun kai ta kokari kai ka binciko ka gano ka wanne ne baiwar ka, wanne baiwa ne kai Allah ya maka sai kai amfani da shi, in kai amfani da wannan sai ga Allah ya taimake ka kai ma kai fice, to ba gamu ba kuma yan jarida yau kullun ka ce ba tsari ai kowa sani baiwar da Allah ya nishi yana da baki,
ba mu sani ba ko tana da yaya da ta mutu ta bar yara,
a'a
ba ba ta da ko guda
wanda ta goya wanda tare ne su
wani shekara ta rasu
gaskiya ban ji tunani.
Na matasa sai mu dage wajen raya al'adunmu da sana'o'in yankunanmu, kuma mu zage damtsi wajen neman sana'a, wa ya sani kilantanin za mu yi fice Jama'a, abin da ya sauka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tita ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.